ya game da shi shine afdalul khalqi ala al-idlaq sallallahu alaihi wasallam amma sai gashi ya shiga kogo ya buya sai gashi ya fito ya bi ta barauniyar hanya ba dan kowa sallallahu alaihi wasallam sai dan a nuna maka wannan filin ba fili ba kar ka kuskura ka rudi da shi inda yana da kima da waɗannan ba a yi masa wannan ba a yi masa ka ba sai ga Nabi Yusuf alaihi salam karimun ibnu karimin kashi an tuɓe shi daga jikin su tara saba komai a jikinsa an jefa shi a kwankwar marijiya ya kuma zauna haka to tunda gurin haka yake ba guri bane wannan ba dan da wani guri ne mai kima da ba a yi waɗannan masu kimar haka ba dan na uku kakkaru da shi ba shi da daraja ko ba abin da yake da goma a cikinsa wucewa yake sai san aka duba wannan shine to magana dai ta karshe malamai suka ce mai hankali ba a iya sa riga bane mai hankali ba a iya magana bane mai hankali ba a azanci bane mai hankali ba a iya neman kuɗi bane sai ce inda hankali yake shine wanda aka bashi abu hudu riza ba an nuna masa sharri ko wahala guda biyu an nuna masa alheri biyu alheri biyu daya ba shi da tushe baya tsayawa kyalkyal banzane dai kuma yana da saiwa yana tsayewa baya gushewa sai aka ce an ba shi dama da kansa ya zabi daya sai kuma aka nuna masa in ya zabi alheri daya a nan la mahalata kuma sai ya zabi sharri guda daya a can shi kuma wancan sharrin daya ba shi da tushe ba shi baya iya tsayewa dai kuma baya gushewa aka ce an bar masa izaba amma ya sani in ya zaɓi alheri mai dawama a nan to fa kuma dole sai dai ya zaɓi sharri wanda baya dawama in ya kuma tsali alheri wanda baya dawama a nan to fa a can zai zaɓi sharri mai dawama aka ce an bar masa shi zai zaɓa ba wanda zai hana shi Allah ce wa hadainahu najdaini ta baka zaɓi kai za ka zaɓa inda kake so faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya fita ya zara wa ɗan adam ya rage nasa to wannan zaɓi guda hudu da aka bayar ka zaɓi ɗaya anan ka zaɓi ɗaya anan shi alheri wanda ba shi da tushe kuma baya iya tsayuwa shi ne alherin duniya ka samu mulki in an jima za a neme shi a rasa ka samu dukiya in an jima sai a neme ta ka rasa ka samu aure in an jima sai ka nemi abin ka rasa ko kuma ka yi auren ana ta murna ana komai kan ɗan wani shekaru shi kenan ya'ya sun baibaye shi kenan mutum ya zama inna rajab daga nan kuma ya zama na banda nawaye-nawaye komai ya taso kansa za a zo sai firgita da ya ji ɗansa ta yi sallama sai hankalinsa ya tashi ya ɗauka ko ya ji cewa to kaga wannan ɓangaren kenan sannan lafiya kanta in an jima sai ka neme ta ka rasa ƙuruciya sai ka neme ta ka rasa ta yadda annabar ke ce halittar ta zuruna illa faƙaran munsiyan au ginar muɗigiyan au faƙaran munsiyan au haraman muhannida au motar mujhiza ko mutuwa ta zo ta ɗauke mutum hazimun lazzat to in ka kalle ta sai ka ga inda take wato tafiya shine alherin duniya kenan wanda baya da goma da an jima sai ka neme shi ka rasa to shi kuma alheri wanda baya gushewa shine na aljanna wanda mutum zai samu aljanna Allah yake sa ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im da ka duba su za ka ga alamar yan gata ne yan shawaba mutum ya shiga gurin da huludin bila mautin da wama ce babu sauran mutuwa rizikun bula fakarin arziki babu sauran talauci shababun bula harini ƙuruciya babu sauran tsofa sihatun bula maradin lafiya ce babu sauran rashin lafiya sannan inda zai aje bulalarsa kuran zai hau doki su kuwa khairun minad duniya wa ma fiha ya bu duniya da abin da yake cikin ta gaba daya Allah na ce idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira to mutum ko ya zaɓi wannan wanda in an jima za a gan shi yana da kuɗi watakila yana da ransa kuɗin babu watakila da kuɗin Allah ya zare masa jin daɗi cire masa sa'ada la ta'khudh sa'adatana cire masa ada sai dan balabalan da likita ya tsora masa shi zai dinga cawo sai ci abinci kamar yanda likita talaka yake ci ba da dai makamantan irin su gashi to aka ce zabi daya to mutum in yi zabi na duniya idza zai je tara ya ci riba yi algusi cuce-cucen sa yanyanka mutane tara kuɗi ana fasa kukansa shikenan ba ɗaya da zai bishi kabari to kaga ya zabi kafar wala to wannan kowane irin iya zance yake da shi kowane irin iya sari ga yake da shi kowace dabarar neman kuɗi ke da shi su ne mara shi ne marar hankali wannan da wanda ya riga ya zabi wannan tsarin na duniya to waccan kuma a musifar ta duniya ita ce wacce ba ta ɗorewa sai rashin lafiya ta zo ta rufe mutum ya shekara 20 ba shi da lafiya ran da ya mutu ta warke duk abin da yake musifar duniya ce tana da iyaka tana da iyaka duk abin da ita so wani zo yana ta abu akwai wani mutum da ya dinga wani da to sai mutum ya ce ita wannan shi yake bukata ko ita ce baya so to sai ya je shiga wanda ba zai kare ba ita ce azabar lahira inna azabaha kana garama naci ne da ita ta matsale wa mutum ita fa rayuwar da za a nuna wa yan wuta adadin rairayin duniya gaba daya a ce ko na kwayar rairayi shekara zai zama yan wuta za ce wannan adadin sai sun daina jin azabar wuta saboda daɗi da zai kama cewa wannan akwai ran da zai kare kala ba zai ba shi wannan ba to wanda ya yarda da wannan ya ji igamu da wannan saboda kar ya sha wahala a duniya to wannan sunansa mara hankali mai hankali shi ne wanda ya zaɓi wahalar duniya ya kuma zaɓi daɗin lahira to wannan shi ne mai hankali a gurin malamai to shi ne wanda shehu yake magana a nan a Hujjatul Islam yake magana a nan shi ne mai hankali shi ne maganin gururin duniya ka gane irin yadda salanta yake ka gane salon lahira to idan mutum ya zaɓi lahira to shi kenan za ka tar da shi ba girman kai ba duk wata tagawa da duk wani sharri to ba za ka same shi a gurinsa ba.
Burhanu ashe al-Imam yace al-Burhanu wato hujja dan ya ce hanya biyu ake samu daya gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama ko gaskata qur'ani wanda Allah madaukin sarki ya saukar da kuma gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen harkar duniya da lahira tunda ubangiji subhanahu wataala shine yake kowanne duniya da lahirar amma sai yake ce mana wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi kuma ita ce mafi dawwama to mutum ya gaskata wannan shikenan ba ma ya bukatar komai sannan ita wannan duniya ubangiji yana cewa mal hayatud dunya illa mataul ghurur wato rayuwar duniya ba komai bace sai rudi kurin akwai inda ya wasafa ta sosai inda yake cewa wato kwatankwacin rayuwar duniya kama sali gaisi kamar ruwan sama ne a jabal kufara na batuhu yanda ya bawa masu noma mamaki sannan da kaka ta yi sai duk abin da suka shuka din nan ya yi yaushi ya bushe a ƙarshe sai ka zo ka gan shi kamar ba a taɓa yin sa ba jiya to haka duniya take za ta faro daga ƙuruciya mutum yana nan kamar yadda shuka take ta yi yabanya ta yi girma ta yi rufe gona ta yi duhu ya gona har yana jin tsoron shiga wata rana to sai ka tarar babu komai wanda a cikin suratul kafi mana cewa da rabbilahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i faktalada bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tazuruhu riya haka yake sai ga iska tana kada abun ya riga ya zama ja ya tashi an girbe gona ba za ka ga komai ba to haka duniya za ta zama wani gurin ko yana cewa in tai ado ta burge duniya ga baki daya hatta idza kazatul ardu zukhrufaha wa zayyanar wa zanna ahliha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw naharan sai ka ganta ka Allah ta gina bil amsi kamar ba ita aka yi jiya ba yace to haka duniya za ta zama dan haka ba guri bane na amincewa to shi yasa ba gurin amincewa bane sannan kullun mutanen ta wanda ta bawa aminci sai ga ta juye ta ba su baya kuma yanzu mutum ya kalli abin da ya faru a ranar babbar sallah a duniya gaba daya ya ga shugaban Iraki na da an dauro hannunsa an tafi da shi da kansa ya miƙa wayansa aka rataye shi to daga kallon wannan ka san duniya ba a mai amincewa ba ce ba wani mutum da take yi da shi har abada yace to an ka yadda da wannan shikenan ka amincewa Allah subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka san duniya ba a bakin komai take ba lahira ita ce inda ya kamata ka kama ka mika waya ka dage ka sare mata sanda to sai ce in kuma da maganar hankali ne tunda sun ce ita duniya kudi hannu ce lahira bashi to shine kawo wanda ce inda hujja ta hankali ce yanda masu mandigi suke kafa dalilai sai ya kawo shi sai ce ammal burhanu amma ita hujja fa huwa an ya arifa wajha fasadi kiyasi shine mutun ya san fuskar bacin kiyasin da yi lokacin da mutun ya kiyasta duniya da lahira mutun ya san a bace suke to ta yinda zai gane haka shine anna qawluhu ad-dunya naqad fadarsa cewa duniya ita ce kudi hannu wato kaza wato kai a hannu ki ne yafi kaza a kulki to wanda ya fada haka yace wal akhirata nasi'atun ita kuma lahira bashi ce wato ita ce kaza a kulki muqaddimatun sahiha haqiqa wato muqaddima ce ingantacciya a wajen malaman mantiki kal haka yake duniya kudi hannu lahira bashi yace amma qawluhu annaka du khairu minan nasi'a amma fadarsa da yace kudi hannu yafi bashi fa huwa mahallu talbis nan ne mahallin rikici nan ne ruda min kike nan ne bata yake mutun ya dauka kudi hannu yafi bashi sai ce walaysa al'amru kazalika al'amarin ba haka yake ba bal in kana naqadu misalan nasi'ati fil miqdari wal maqsudi fa huwa khairun idan kudi hannu ya zama kamar bashi wato kwatan kwacin bashi a wajen miqdari gurgurdan sa da kuma munafarsa fa huwa khairun to kudi hannu yafi in aka ce da kudi hannu da bashi wato gurgurdan su daidai ne ko munafar su daidai ce to sai a ce kudi hannu yafi amma yace wa in kana aqalla minha fan nasiatu khairun idan ko kudi hannu kasa yake da bashi to kaga bashin yafi kenan to don mutumin da ya auna ya ga rayuwar duniya ya duba ya ga ta lahira sai ya ga ita ta duniya wato inda mutun zai shekara 2000 randa zai mutu sai ga kamar tsifta ido ko kamar ya saka allura ba zare a ciki zare ta daga cikin yanki haka zai ga tsawon lokacin to lahira ko ba ta kariya sar a tar madda za ta wuce da za a nuna wa yan aljanna a ce da su rayuwar su ta aljanna za su yi ta daidai gurgurdan yashin da yake duniya gaba daya ko wani yashi a mai da shi kwaya daidai zama shekara to da yan aljanna sai sun yi bakin ciki saboda jin cewa wannan shekarun za su kare haka yan wuta da za a nuna musu adadin yashin duniya a ce musu kowane yashi kwayarsa guda daya a dauke ta mazaunin shekara da yan aljanna yan wuta sai sun daina jin azaba saboda dadi saboda sun tabbatar wannan adadin zai kare za su fita Allah bai shirya wannan ba to in an san cewa duniya da lahira tsawon su ba ɗaya bane to ashe kaga wannan jinkirin ya fi wancan sannan abinda yake lahira na lafiya na arziki na komai ba za ka kwatanta shi da duniya ba domin duk abinda yake lahira mala ainur ra'atin wanda ido bai taba gani ba wala uzunu sami'at kunne bai taba ji ba wala qadar ala bali insanin qad zuciya dan adam duk darsa darsan ta bai taba darsa abinda yake aljanna ba Allah kadai shi ya san abin da ya shirya in an shiga aljanna da kansa ubangiji ya ce izara aita samma da aita na'iman wa mulkan kabira in kaga cikin aljanna to kaga ni'ima da mulki kaceitacce mulki kaceitacce rayuwa ce babu sauran tsoha da kagan su ta'rifu fi wujuhihim nadaratan na'im kana kallon su zaka fuska ce ta masu jin dadi shagwaƙaƙƙu wanda suke shafaffu da mai sai ci kawai sai sha kawai sai sakaci idan da kowa zai yi komai ba biya sai dauki kafar sai dora kan daya kullun alal ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadaratan na'im to in haka take ba yanda za a yi ka dauke ta kadirita ta da duniya ita duniya ita lahira an ka dauke ta khuludin bila mautin da wama ce babu sauran babu sauran mutuwa shababun bila harimin kuruciya ce babu sauran tsufa sihatun bila maradin lafiya ce babu sauran rashin lafiya sihatun wato sannan rizqun bila faqarin arziki ne babu sauran talauci to in ka kwatanta shi da duniya wanda kullun a cikin tashin hankali ake in ka ci abincin safe hammun ka shine ya zaya a cin rana in ka ci na rana ya zaya a cin dare can kula maqadu atin wala mamnu'a baya yanka ko ba fi ka siya da kudi ba to da kan ka kwatanta su anan ba daidai ba dai suke ba yanzu azumi ne yake tahowa kowa abin da yake gaban sa ya zaya azumi zai zama yana da abin da za a yi bude baki ai sahur cikin kwanciyar hankali da azumi ya fara ja to ya zaya kayan sallah ya za a yi tuwon sallah, haka ake tafa ma daga na zai kuma babbar sallah. Aure mutum zai tafa fitika, so yake zai aure a yi ta kama kame. Idan aka yi auren kuma kwana kaɗan shike ne sai magana za a yi haihuwa. In an yi haihuwa kwana kaɗan sai magana za a sa ‘ya’ya a makaranta, daga nan sai kuma magana za su fitar ga makaranta shiga wuta, sai magana za a aurar. Kullum rayuwar duniya a cikin haka take, yau da gobe tana tafiya, sai ya ga wanda yake takawa a guje, ya ɗau buhu ya tsora a ka, ya hau ƙarshen kan dala irin ta gyaɗa i kai i dawo. Yau da gobe sai ka wayi gari da ke zai iya shiga banɗaki, kirke taka ƙafa, sai ga kyakkyawa ta gani ta faɗa wacce ta yi karkara a zamaninta. Idan ta yi tsawon rai aka ga jikokinta da kyakkyawa ce, sai su ji kamar raha ake su dinga dariya. To gurin da yake da irin wannan, ka kwatanta shi da aljanna, kuskure ne. To shi ne hujjar da yake cewa a kwatanta a gani. Wannan na ƙadadin ba daidai ke da nasi'a ba, waccan nasi'ar bashin ba irin kuɗi hannu ba ce, ita ba ta da kwatan kuɗi. Shi ce wa maƙaulu an na ƙadu khairun taulu wa annaka da khairun minan nasi'ati fa huwa mahallul tarbiyah, sai ce to na shine mahallin rikici da kuma rudani. Walaysa al-amru kadhalika, al'amarin ba haka bane. Bal in kana lafzu in kana naqdu mislan nasi'ati fil miqdari wal maqsid fa huwa khairun, wa in kana aqalla min ha fa nasi'atu khairun minhu, wa ma'lumun anna al-akhirata abadiyya, sai abu ne sananne lahira ta har abada ce ba ta karewa, wa dunya ghayru abadiyya, kuma dunya wato ba a bar wato ba mai dawama bace, ita kamar kifta ido take. Sannan ga wani ibhami da Allah ya yi wa duniya guda biyu, Allah ya mata ibhami, wato ya rufe abu, wanda masana sun ce wai shi rufe abu shine kaiwa mukura wajen bayanin sa. Ka rufe abu ba kai bayanin sa gwari-gwari ba, shine kaiwa mutuka wajen bayanin sa gwari-gwari. Dai daga ci shine Allah sai rufe kowa ranar mutuwar sa, wannan shine an maka gwari-gwari kenan. Ka tabbatar tana nan kanka ta fi a gaya maka ga ranar bayani, saboda ka kullum a cikin shiri za ka zauna in kana da hankali. Haka kiyama ita ma la yujalliha li waqtiha illa huwa, ita ma ya rufe ta. Ibhami ne fi ghayatul wudu, shine ƙarshen bayani za a iya maka na kai da ita kuma kai shiri saboda ita. Amma da za a zo a fito maka da sunanta, an rufe maka ita kenan, ta an nuna maka lokacin ta rufe maka ita akai. Amma da aka rufe maka an maka cikakken bayani, wanda za ka tsaya tsayin daka ka tashi ka neme ta, ka kuma nemi kaucewa hatsarin da za ka fada saboda ita. To shi ne abinda shi al’imamu nan yake nuna mana cewa duniya ba ta dawama. Kuma ƙaulurum lazzatu duniya ya ƙinu, faɗa shi da suka ce jin daɗin duniya ya ƙinu ne, kowa yana ji yana gani yana taɓa shi da hannunsa yana shiga ciki. Wa lazzatu al’akhirati shakkun, kuma jin daɗin lahira shakku ne, wato ba tabbas ba ne akwai tantama. Fa huwa aidan ba'ilun, ita shi ma wannan ɓatacciyar magana ce. Bal zalika yaqinun, yace bari wannan yaqini ne inda al-mu'minina, a wajen mu'minai, wato mu'minai sun yarda lahira yaqini ce saboda Allah ya faɗa haka. Sai sa sabon annabi alaihi salam idan wato suna cewa da za a buɗe musu wuta su ganta kiri da muzu, da imanin su ba zai ƙaru ba. Jin da suke daga bakin annabi alaihi salam imanin su ya kai makura kawai, sun yarda wannan ba zai faɗa abin da ba gaskiya ba. Kuma da yawan annabawa da suke faɗin magana da za a samu wani abu da za a gan shi a ƙasa saɓanin magana, to magana annabawa da su ɗauka ba za su ɗauki abin da yake ƙasa ba, domin sun sanar ruɗani ne kawalwai ne. Ya ce muddar an tafi sai an samu kuskure, sai magana annabawa da su ta ce ba ta kuskure. To da magana ce daga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ne ya faɗe ta subhanahu wa ta'ala. Jibril ya ɗauko ta, bai daɗa ba bai rage ba. Sannan Jibril ya zo ya bashi alaihi salam, babu daɗi babu rage. Shi kuma ya zo ya karɓa alaihi salamu, babu daɗi babu rage. Sannan ya isar da shi, babu daɗi babu rage. Sannan wanda ya aiko shi ya shaide shi cewa ma in iku anil hawa, baya furci daga san zuciya, ba ma baya furci da san zuciya ba, ba ma in iku bil hawa ba, ma in iku anil hawa. Maɓaɓɓagar maganar tasa ita ce zuciya, to babu son zuciya tare da ita, balle ma wata rana a ji son zuciyar ya fito. Wanda aka shaide shi a wannan duk maganar da ya faɗa, to dole ka yarda, ba ka da ja a cikinta, ba ka da wani kuskunda, ba ka da tantama. Sai to a gurin muminai ita kiyama da lahira haka take, suna da tabbas tunda annabi sai ya faɗa, shike nan magana ta ƙare, ba zancen a abin nan a zo a kuma wannan. akwai sahabi kaji sunansa man tafanta mun yake wallahi sai wanda ya tana shi wanda annabi da sai yake niki din nan annabi da sai yake niki lokacin biya ya balarabe yazo yake yi musanta ce san ba a cinikin ba kuma lokacin biyan kudi yazo sai ce da annabi da sai akwai wanda zai baka shaida to ai sai ya baka shaida in kana da shaida in wani ba da shaida an yi cinikin nan ni na yarda sahabin sunansa ne kwanta mai sai mi ce sai an yi cinikin ma sai balarabe ya ce shikenan a biya kudi shikenan aka biya kudi sai ya bai wancan balarabe ya tafi annabi alaihi salatu wasallam ya ce wane ya kai haka baka na kai sai rasulullahi ka faɗi wahayi daga sama muka yadda balle wannan ya ba za ka wannan bayan ba mu da ja akan magana sai ce daga yau ka zama zuwa shahada ta yi duk inda aka yi abin ka ba da shaida kai ɗaya ta zama ta mutum biyu to gaskata annabi ake alaihi salam wata rana annabi alaihi salam zai wuce sai ga harisa radiyallahu anhu sai ce da shi kai ba asibata ya harisa kwalla shi ya harisa sai ce asibata muminan haqqa ni fa yau na waye gari mumini na haqiqa sai annabi alaihi salam ce unzur ma taqulu jinjina nauyin maganan da kake faɗa da kulli shay'in haqiqa fa ma haqiqatu imanika ya harisa ko na bai na da haqiqa ne haqiqanin imanin naka harisa sai ya ce da shi ya rasulullahi aqumul laila wa asumun nahara da daddar qiyamul laili nake da rana kuma ina yawaita azumi sai ya ce wa ka'anni anzuru ila arshir rahmani bariza ni yanda nake ji yanzu kamar ina ganin alƙarshi kurukuru wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha yanzu kamar ina ganin aljanna suna ta ziyartar juna ana ta gaisawa ana annashuwa ana jin dadi wa ka'anni anzuru ila ahlin nar yatadaguna fiha ji nake yanzu kamar ina ganin yan wuta suna ta kururuwa suna ta neman taimako a cikin ta sai zan haka dallakatu duniya na saki duniya cikin da bazan saki komai da ita ba sai annabi alaihi da shi sai ce shi ilzam arabta haqqan falzam arabta haqqan falzam arabta haqqan falzam ka san gaskiyar imani ka tsaya akan haka ka tsaya akan haka to a lokacin harisa duk da haka yaro ne sai da aka je badar sai ya shahada a lokacin da ya shahada shekara 68 gaba daya a duniya sai mace ta zo ta ce ya rasulullahi faɗa min inda ɗana yake in a duniya in yana aljanna ne shirin ba aljanna ne ta kuka sai ce da ita ai aljanna iri iri ce saba ibniki alfirdaus al'ala danki tuni ina alfirdaus al'ala wanda annabi alaihi salam ya kurasa ya tsere sa ya je mukura daga ita babu sauran aljanna la yabuna anha hiwala wanda dai shige ta babu katar musaya daga imani ne sai ya je wannan mace yana shahada a badar annabi sai ya je alfirdaus al'ala kaga imani kaga a ranar Uhud da aka yi wannan shahadar aka gama ai sai kirawo Jabiru sai shi dukkan wani mutum idan Allah zai magana da shi sai ya magana da shi min wara'i hijab sai ta ma banda babanka kallamahu rabbuhu mushafahatan to gabaki da baki Allah ya magana da mahaifinka yayi shahada wannan za su ga wannan sa ka ta gaskata annabi alaihi salam sai Allah ya ce masa tamanni alayya yakin fada burin da kake so in baka sai ce da shi kamar da ni duniya sai ce wannan babu sai ce tamanni alayya sai ce sanar da yan uwana abin da kaman sai ce to shi sa jibril zai gaya min ya maga Allah ya magana da shi baki da baki kuma ya roki a sanar da mu in gaya muku abin da yake ciki kaga maganar rashin yakini maganar a ce lahira ba shakka ce ko tantama ba ta zaba gurin mumini in dai ya dada annabi alaihi salam dama abin da kurin ake nema kenan sai ce wali yakini he mudrakani wato yakinin mumini yana da wato mahanga guda biyu ahaduhuma al-imanu shine ban gaskiya wata sidiku da gaskatawa ala wajhi taqlid lil anbiya tabakkar ratayarwa annabawa dukkanin muqallidai ne mu sai mu ratayarwa annaba tun suka faɗa alayhi assalamu kawai mu yadda wal ilhami lil awliya su ko mutanen kirki Allah ne musu ilhama sai musu ilhama kimsa musu sai nuna musu lahirar da abubuwa su gani na ban mamaki sai ce sai mai taqalidi wala tazannu anna ma'rifata annabi sallallahu alaihi wasallam lil umuri al-akhirati wal umuri wal umuri ad-dunya taqalidan li jibril alaihi salam kakkaza su cewa sanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'amara lahira da al'amaran duniya ratayar wa mala'ika jibril wato jibril ne kawai ya ga mata kawai ya yadda ya rike haka sai ce ilimin annabi alaihi salatu ba haka bane fa inna